Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 zamu magana ne akan wasan da ke tsakanin Kanawa da Zazzagawa. Sauraron mu shirin namu ne shirin rahani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan Kanawa da Zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan Kanawa da Zazzagawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Garba Imam Tijan Wuzarci mai karanta wa kwalejin Shari'a da sha'anin addinin Musulunci ta Amerika Kano. Wato Kano American College of Islamic and Legal Studies Kano.
To shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samu asali?
To
alal misali kaman tsakanin Kanawa da Zazzagawa.
Na'am.
Abamu labari yayi aka yi faru kuma wani irin wasanni?
To musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin Kanawa da kuma Zazzagawa. Wasani wanda yake yayi suna ya shahara sosai. To akwai wato ra'ayin masana guda uku. Akwai wanda suke cewa asalin faruwar wasan wasan da yake tsakanin Zazzaga da Kanawa shine yaki ne sabbaba. Wato akwai wanda suke cewa kuma wasan wasani irin wato misali wasan dan kani amma dan wa da dan kanwa misali
ma'aurata ya shiga tsakani
yawa na tauba shi da ake cewa wato dan yewa da dan kani ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa. To wannan guda uku kenan. Akwai kuma wanda suke ganin wasan kaka da jikai wato Kanawa
samu asali
wai akwai wanda suke daukan cewa Ibrahim Dabo sarki na biyu a lokacin Fulani bayan sarki Sulaimanu a Kano to kuma sarki Muhammad Ibrahim Dabo to ana su suna daukan cewa zazzage ne saboda ka sai suke daukan tunda shi bazazzage ne to lalle tunda sarki uba ne ga talakawansa to ashe ɗan Kano sun zama su ma wato jikokin Zazzagawa tunda baban su Ibrahim Dabo ɗan Zazzagawa a fadarsu masu magana yaki dan masani yana ciki Allah ya ji kansa dan masanin Kano mai tama Sule ko wato 1993 sai ya magana yace wato karfi aka samu yazo daya tsakanin Kana Zazzau da kuma Kano to sai zama cewa da ake cewa fadar da karfin ka kamar da shi wasa to haka abin ya kasance tsakanin Kanawa da Zazzagawa kowanne yana jin kansa to saboda haka sai zama cewa aka je ne yakin ma aka dawo ana wasa to shi kuma Muhammad Balaraba Umar ana ce masa MB Umar shi kuma malami na aljabi'ar bayar Allah ya masa rasuwa a 1990 a makon Hausa ya ce da wato ana samun yaki tsakanin wato misali karasashen Hausa domin su bunkasa wato misali mulkin su kin san wancan lokacin kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikin sa ya fada da wannan dan sa ya fada da daular sa ko kuma ya fada kasar sa ko mulkin sa to sai zama na cewa wato zazzau ta yi wani kasu ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yake shi ba ta bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kai baka tata a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza zamu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku ki ga yi kasaita ta kai kasaita tunda ai baki inda ake ji ana wani lokaci a cikin ko an afko mu to in sun kai kasaita da in za su je gurin ka ba su bukatar koye boye kawai su dis turo maka cewa ga mun zuwa to sai suka turo kanawa cewa ga sunan tafi a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yi zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun ba ta wannan gari da ake cewa fight sai ya zama kamar fansa ga yakin saboda haka su ba su yake su to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hajiya sun bada fansa to wasu kuma suke cewa ai daga baya sai ya zama na cewa yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin Kano da Zazzau wani lokacin Kano su samu nasara akan Zazzagawa Zazzagawa wani lokacin su samu nasara akan Kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tunda ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye ubangida sai abu kuma idarci ya zama wasa saboda sai kana su riƙewa Zazzagawa wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su riƙewa Kanawa wasa akan cewa sune iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaki kenan to akwai wanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan dan madala yawa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta hada iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Shehu Usmanu dan fodi Allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin Zazzau misali anan Kano sai aka dauki yarinya dan sarki a gidan sarki sai aka bawo dan sarkin Zazzau yawa ai kinga anan yawa an samu ga dan mace da kuma ga namiji a can to sai zama na sarki na Kano da ya kai yarinya na S tasa Zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasaitacciya sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba ya tasa da a cikin gara yace ga tanan da mutan garin da waye ta je suna son za su sha nono su rika amfani da shanin da suke gurin planin faki ta saboda sai aka tafi da faki ita ma matsayin wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi ta SRT yau da dan sarkin Zazzau Allah sai ya albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza to sai zaman idan ƴaƴa matan sun taho Kano ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda ƴan uwansu suke kamar wato maza nan sai su rika wasa da su su ma idan mazan can sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda ciki yawa ta wancan wasa wannan kuma na yaki yawa to shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga in an samu kaka da jika zaki mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kafin ka ne ne kin ana dan zole yawa to sai zama ne su a tunanin su masu wannan ra'ayin wato Ibrahim Dabo wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaimanu to sai zama ne a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalin sa mutumin kwasallo ne wato na Zaria saboda kuma daga can ya zo Kano ya zo na a Kano har ya samu abin da ya samu na sarauta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabo asalin sa Bafulatanin Shuni ne a Sokoto to amma wato ya kuma yaran ɗalibin Shehu Usmanu ne Shehu Usmanu dan fodiyo dai mai jihadi to sai zama na cewa shi babba ya zama babban malami to sai ya bar Sokoto shi wannan shi Ibrahim Dabo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa Malam Muhammad na Lakwaje sai ya zauna a Lakwaje din to da ya zauna a Lakwaje to dama ya tafi da dalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi bukaci wato misali ya bar Lakwaje din to sai to eh wai ya bar ta da Lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokaci sai ka ci kuma kana so ka bar gurin to saboda ka sai baro Lakwaje sai ya taho wato misali wannan kusallad din wato take a gabas da a gabas a wannan Zaria sai ya zauna anan anan ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da wato al'amuran sa to kuma daga baya sai tunanin yana so yaje aikin haji to sai ya baro kusallad din nan sai ya taho wato misali zai tafi aikin haji to shine biyu ta wannan kwana dangura to anan kwana dangura ya zauna har ya ci gaba da karantawa to kuma daga nan ya ƙara so kan to sarki Sulaiman tun da ma shi ma platini ne sannan kuma malami ne to ya ji dadin ganin Ibrahim Dabo tunda malami da malami sun hadu ai kinga abin ne ma ya samu to saboda sai suka zama wato sarki Sulaiman ya aminta da sarki Ibrahim Dabo har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wato suka shafi mulkin Kano din to har daga baya ma ya rika sashi na yin limanci to daga baya bayan rasuwa sai Allah ya wa sarki Sulaiman rasuwa to da aka Allah ya masa rasuwa sai aka ce to tun daga sarki Ibrahim Dabo ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum amirukum wato limamuku shine sarkinku to shike sai aka ce to abin da ya kamata illa a maida sarki Ibrahim Dabo ya mai gurbin sarki Sulaiman to saboda sai sarki Ibrahim Dabo ya zama sarkin Kano to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai anan sarki musulmi yake to saboda sai aka tabbatar da Ibrahim Dabo ya zama shine sarkin Kano to waɗancan Sokoto zazzagawa su a tunaninsu zaman da shi Muhammad Ibrahim Dabo a Kwasallu to su sun dauka ana kafi Ibrahim Dabo
sun dauka
dan shalle ya baro wato ke ya baro Kwasallu din ya zo Kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su tunda Ibrahim Dabo dan su ne to Kanawa ma sun zama ƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban Kanawa dan su ne to kuma Kanawa sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin yin wato wasan jika da kaka na'am
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma da fatan dai kuna amfana. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
to shin wasanni wani irin wasanni ne an akan wuce gona da iri ko kuwa akwai kowani irin wasa za a iya ko kuwa akwai
eh to wato wato sai zama cewa wasan hasu wato wasanni da barkwanci wanda kuma yake da ban sha'awa yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam me kware wato ko ce kware da aboki birminta wato malam Abdul Rauf ha wato misali tukur yace wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai dadin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato zan suna gudanar da shi ne wato da annashiwa da takalar juna da kuma barkwanci da fadin fada duk inda suka hada da juna za ka samu su ne wa juna godan ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su abuta misali su ce mu ku bayin mu ne mu ba iyawo mu iyaye gidan ku ne haka suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato gorin rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da Bakano wai ya ture Esther ta siyo masa gida za a sa a taushe yarinyar ta tabi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani zai ce ga uban yarinyar cewa wanci fa ta fada rijiya sai yake cewa hadda gyadar to sai shi wannan mutum ya yaya ana magana yarinyar rai ana mutum kana magana gyada sai yake eh idan aka yi taushen kai ba zaka ci ba ko mun fa wai ai kai ma zaka ci taushen in an yi in ji uba ake ga wato ana so a nuna ma wai ba sanu wai ta ce da shi har ma ya ma fi daukan ma gyada ma ko taushe fiye da dansa to wannan kira kin ga zazzaga suke wahalar kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzaga yaki aka je aka kai musu hari saboda haka sai aka kiwaye zazzaga din ya zama cewa sun san inda za su saka su saboda haka sai suka je wani katin dutse anan ita zazzaga din sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai ya zama sai kanawa suka zo suka kiwaye dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa wannan da Allah soku wato soku yayin sarki wai masu bandari a fada sai zagaya sai je samu sarki kan sai yace masa yalla ba ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai yace an baka dama saboda sai yace sai yace su wayannan kanawa din sai yace ku tittire kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a kasa kamar za ku dauki wake za ku dauki dutsa da fasu zazzagan su ke sai su kana suka yaka sai suka je suka cusa kansu a kasa su ci dutsa sai shi wannan makadi da sauran makada kuma sai suke cewa zamu dauke ku fa mu kai ku Kano zamu dauko dai yau sai suke ku dauke su ku kai su Kano ku dauke su kai su Kano to su kuma su karkace wa ƴan uwansu za su daukawa marfa wai za su dauke su fa to sai su karkace ruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shine kin ga ai wannan su ce sun me yake sha ai ɗaya da ɗaya marfa su sun ne akan cewa wawaye ne ba su wannan to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a duk irin yawan a ci za su iya ciccide
dutse da fu
ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har ma kana wasu na cewa wai da ka tashi za a ci zariya da yaki da tura suka zo ai ba a faɗa da yaki harbi ba kawai zuwa aka samu cekunan ɗinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzauɗa aka ce ai ta takawa sai yake kikir ake gike ne su yake suskirta yaki harbi ake saboda ka suka fita Abuja aka bi su
a suka fita kanawa
zazzaga wai su zazzagawan ai ce aka yi wa turawa kawai yadda za ku yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki tunda a yi keken ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don Hausa ai da hannu ake yi da Allah da zariya allura musamman ma kin ga dinki ake magana zariya ai gurin gus to sai yazo sai suka ce to shikenan ake a samu guri a samu kekuna dinki a tattaka ka babu dinki sai zama kamar rarar bindiga tun da masu ba sanin bindiga kai sai karkar dinin sai duk suka gudu aka bi su aka kaka masu kuma aka wato misali ci ta zariyar da yake to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan Bakano ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan har a zo wajen da za a rabu to irin abubuwan da zazzagawa suke gaggawa kanawa wato misali a wasa ya hada da bakano bakar ridi wato wai a kaska a sallada wato shi ba zazzage yana ganin an kashe bakano ma wato kamar lada
Allah ya samu lada
yo wani ya ce bakano wato misali da safa malam da rana kuma dillali yawa da daddar kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa bakano mai bacci da ido daya wato da ido daya bakano yake bacci baya rufe ido ya bacci a litsi sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda bakano yake wato sunan sa wato daban yake baya faɗa sunan sa na gaskiya kin gona ya nuna cewa kenan ba da gaskiya kenan ko yawa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata wato in saboda ake sunan zargin kanawa da fata yawa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai wai bakano ba a ganin kafarsa ya kwana yayin yana ta yau amma ba a ga kafarsa yawa wato sali suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato wai ai saboda eh yawa suna ce masa ziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato sali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa to su kuma zazzagawa suka ce dan zariya
kanawa su kuma ya suke cewa zazzagawa
to shi ne zan faɗa yanzu suka ce dan zariya mai nakiya da garma wato misali na turkun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta ku
duk
kuma da zai san girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata nau'o'in wasannin da wato misali ke tsakanin kanawa da kuma
idan ba a ba zazzaga amanar mata
ya suna zargin su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata to shine su kuma kana suke su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace su kuma su ce ba a ba ku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su
to shi wannan wata shin aka wuce gona da iri
wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa zaka ga har ma ta kai baga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to lafiya lokaci wucewa kuma ki ga za a sallama kuma a cikin nishadi yau za a sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya duk yanda ta kai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wato misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar za a yi fada to in dai makaddar fa ke za abin kuma kaddara to amma in dai haka ne kawai to za ki ga dubiya a fada gaskiya
to har gobe tsakanin zazzaga da kanawa su waye iyayen gida
ai ba wanda zai ce tunda abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba kano biye ta ba cewa ba zazzage ba wasu shi kuma ba zazzage sai na shi kuma kullun cewa yake bakano ba wasu amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su
to
ai ba ma sai an ce bakano wai ma wato misali gabe ke ba zazzage ba ai ko da ma yanayi ma yanzu misali da a ce zariya a Kano take ai da an samu filaye
sosai
da kuma bakano wato misali ya mallaki zariya ai da ana daukan fili ai da kana sun yi daukan filaye so ko ba haka ba kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye duk a cikin gari mu ko nake duba shi gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji dafai ma yanzu babu su yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin bakano ka san bakano da ka ga bakano ka san bakano ba zan yi idan mace ce yar Kano kana ganin ta ka san bakano wace amma ba zan zagiya ta shiga yayya ba sai yanda ta yi na kuda ɗakin bayya to kin ga irin wannan wato shine abin da yake faruwa amma gaskiya ba a yin fada ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa
in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe in kuna san ku samu rahama ku ce Allah Oh, fada
sauraro kafin mu karkare shirin namu kuma yanzu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro mu kuma da kasani Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ne yau na tare da bakuwar tamu zamu dafa kafin da mu gabatar da abinci da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta
ga sunanki sunanan madam Saada
madam Saada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar nafto program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara nan dai mu yi sau dai mu ci duwo is simple but is delicious
so me da me mutun ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa things amount to mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel hafa na kin shi kifin gongoni ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tumatiri shi
yes tumatiri shi mu soya tumatiri shi na muka soya tumatiri shi na shi mu kawo tumatiri shi na mu kara
mu soya shi ya ta minutes na
let's say like 2 minutes you dey na rike don dey kadan dey da mu da fa dey do yanzu gon one of the yake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one din nan muka soya shi na for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kare magi nan ciki sai muka kare magi nan ciki muka kare shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for 5 minutes there shi mu kare ruwa muka kare ruwa shi mu add gishiri ki sabi shi shi mu bari shi yi tafasa in yi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so let's leave it like 25 minutes lokaci na jana do ki yara na musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve
wannan yake rafin food
da me yake cin shi shi ke
nan kawai sai da yi dai in kwanta da hankalin mai gida na dai in nayi simple jollof rice nan shi neme whipping cream whipping cream na shi ina brand that so kake so na sa
shi ne whipping cream
milk ni ama da nono ne ama an kara ada preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin sayi whipping cream nan muna da powder muna da liquid dai powder one ne kake sayi kin doki 2 cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl ninki shi doki chilled water 1 cup din ya kare shi kisa machine nan ki buga na dai ice cream ne na kawai
shi ka ajiye
shi ka ajiye shi shida ice cream din nan shi sai mai gidana ya ci ne kare nan shi ice cream din nan kuma ya freeze shi da wannan shi mun da kin soyayya
to da haka kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya